الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 14 ga watan Juma'atul Ula hijratun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 29 ga watan 12 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun gama kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala don haka insha Allah darasi na yau kenan za mu sanya sabon wani littafi shi ma dai na Muhammad ibn Abdul Wahhab ne littafin ana kiransa da suna Fadlul Islam kitabu Fadlul Islam insha Allah shine darasin mu wanda yake na yau kafin haka bare ki idan da tambayoyi suna iya gabata darasi na yau kenan za mu shiga sabon wani littafi mai suna Fadlul Islam wanda shi wannan littafi yana daga cikin littattafan da Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman Allah ya ji kansa wato ya wallafa wanda malam yayi kokarin hada ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi wadanda suke bayani game da fadula ta wannan addini da kasancewar wato da abinda mutane suka yi kokarin zauwa da shi wanda baya da alaka da musulunci abubuwan da ke daula da fuskar musulunci na bid'o'i da duk wasu kurafat da abin da yake kai mutane zuwa shishigi da fita daga cikin musulunci to malam yayi kokarin yin bayani mai gamsarwa a cikin wannan littafi kamar yadda malam yayi kokarin kasa wannan littafi sai da yayi babi kusan 13 wanda shi ne abu ne sananne fadula ta wannan addini abu ne wanda yake a bayyane a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan littafi kamar yadda malamai suke fada littafi ne wanda yake ya dace ya zamanto ana yawan karanta shi ana kunkuma shi domin wato a kowane zamani musamman ma a irin wannan lokaci namu wanda ilimi yayi karanci jahilci yayi kanta wato a cikin jama'a ta musulmi don haka zaka samu duk wasu abubuwa na bid'a da abubuwa waɗanda suke na shugogohi wato sun mamaye al'umma to shine malam yayi babi na farko yake cewa babu fadlil islam wa qaulillahi azza wa jalla اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضب اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء أخرجه البخاري وفيه أيضا أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة معلم الله يجيك أنسى نفدا واتوانا بابي ني وندك بياني كما دا أبن دي زود بأ الله سبحانه وتعالى دمان زنسى واتوانا بياني كما دا فضلا تمسلنش a ƙarƙashin wannan babi malam yana nihin ya bayyana mana wasu al'amurra kamar guda uku waɗanda suke nihi wanda suke bayani game da fadila ta musulunci al'amari na farko fadila ta musulunci mu ce darajar shi da fifikonsa a karan kansa yanda ya fifici sauran addinai al'amari na biyu shine fadila ta musulunci ga ma'abutansa waɗanda suka karɓe shi da hannu biyu suka shiga cikin shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka matsayinsu a nan duniya da makomarsu lahira al'amari na uku wato daraja da matsayi na ita al'ummar da take ɗauke da wannan musulunci wanda a farko al'amari na farko abu ne sananne musulunci shine addini ɗaya-ɗaya wanda ya fifici duk wasu addinai gaba ɗaya wanda yana daga cikin abin da ke nuna haka addini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ya turo manzanninsa da shi tsari ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala kuma addini ne wanda Allah ya yi alƙawalin sai ya dangana da alƙiyama wanda duk zagon ƙasa da maƙalƙashiya da yadda kafiran duniya suke haɗi kai su zama hannu ɗaya a kan yaƙar musulunci to bayan da za su iya da shi wannan addini sai ya dangana da alƙiyama idan ka ɗauka duk wasu addinai samu su lokaci dan lokaci ne takaitacce zaka ga sun gushe babu su babu alamarsu kuma sannan addini ne wanda Allah ya gina shi akan sauki duk wani abu wanda yake na karantarwar musulunci to abu ne wanda yake mai sauki duk wani abu wanda zaka ga cewa yana da tsanani akwai kunci a cikin sa inda zaka bincika to zaka ga cewa ba shi da alaka da addini kwata kwata ba shi da alaka da musulunci to dan haka shi kuwa in aka ce musulunci ya hada addini gaba ɗayan sa ta hanyar martabobin sa al-islam wal-iman wal-ihsan wanda ya hada komai ta bangaren abin da ya shafi aqida wato da shari'a da dabi'u da halaye da sakamako da duk abin da yake kama da haka kenan in aka ce musulunci ya hada komai abubuwan da Allah subhanahu wataala wato ya shar'anta mana dan haka dai al'amari na farko musulunci a karan kansa ya fifici duk wani addini kasa da musulunci yake musulunci kuma zai take duk wani addini koda ya daukaka to karshen sa musulunci zai take shi ya zamanto babu shi babu duriyarsa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida sannan kuma al'amari na biyu kamar yadda muka yi bayani wato fifikon musulunci akan masu shi kenan musulmi waɗanda suka karɓi wannan addini suka shiga cikin shi gadangadan wannan Allah ya yi alƙawarin ɗaukaka darajarsu a nan duniya da makomarsu lahira abu ne wanda yake a bayyane wanda duk wata albarka da bawa yake samu to tana ƙarƙashin bin wannan addini sannan lamari na uku shi kanshi wannan addini al'ummar da take ɗauke da shi ta fifici kowace al'umma ta samu daraja da matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala a sababin ɗaukan wannan addini kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum al-aya Ubangiji ta'ala yake cewa kuntum khaira ummati wato ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun zamanto fiyayyar al'umma ukhrijat linnas wanda aka fuddo ta domin ceto da jama'a daga duk wani kuzanzabe wanda yake na tabewa da halaka ta'muruna bil ma'ruf Ubangiji ta'ala yace kuna umarni da kyakkyawan aiki watan hauna anil munkar kuma kuna hani game da aikata mummunan aiki watu'minuna billah sannan kuma kuna kyautata imani da ubangijinku to wannan aya tana nuna mana daraja ta wannan al'umma wadda take dauke da wannan addini ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-imamu ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum tufuna saba'ina umma ko al'umma ta ku ne kuke ku ne cikwa wato al'umma saba'in manzo Allah yace antum khairuha wa akramuha ala Allah ku kuka fi kowace al'umma daraja da matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala shine malam sai ya zo mana da wasu ayoyi a ƙarƙashin baban aya ta farko فقال الله سبحانه وتعالى لك في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم ومن يجي تعالى يجي أيو ناتك مكو الدينك wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika wato ni'imomi na akan ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yardan muku da musulunci a matsayin addini wanda zai amfani mai shi a gona. Wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana fadla ta musulunci ta fuskoki daban-daban a ƙarƙashin wannan aya, wanda ita wannan aya tana daga cikin wato ƙarshen ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda suka sauka wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ita wannan aya ta sauka ne a rana Arafa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a filin Arafa a hajjin sa ta bankwana, wanda bayan wannan hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida Madina wasu ƴan kwanuka ne manzon Allah yayi, sannan ya koma zuwa ga ubangijin sa, duka kwanukan ba su wuce ba kwana 80 da ƴan kai. Don haka ita ayar dalili ne wanda ke nuna mana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai karbi rayuwarsa sai da ya cika wannan addini, sai da Allah ya cika wannan addini. Don haka kamar yadda wato hadisi na Tariq ibn Shihab Allah ya ji kansa daga Umar Allah ya kara masa yadda, wato wani mutum daga cikin Yahudawa yake faɗa ga Umar, yake ce masa ya amiral mu'minin, yace ya kai shugaban mu'minai, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, yace akwai wata aya a cikin littafin ku wanda kuna karanta ta yau da gobe, amma da yawa daga cikin ku basu fahimci menene matsayinta. Yace law alaina ma'asharil yahudi nazalat lattakhadhna dhalika al-yawma ida, inda a ce mu jama'ar Yahudawa wannan aya ta sauka gare mu, yace wallahi wannan ranar saukar ayar da mu maida ta ranar idi ce, inda a ce mu ne wannan aya ta sauka gare mu, to ranar da ayar ta sauka suka ce yace da mu maida ta ranar idi. Umar Allah ya kara masa yadda, sai yake tambayar sai yace ayyo ayati, wace aya kake nufi? Bada sai shi ba Yahudan yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Umar Allah ya kara masa yadda, sai yake fada masa yake cewa kada arafna zalika al-yawma wal makan alladhi nazalat fihi nazalat ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa qa'imun bi arafata yawm al-jum'a. Umar yace masa wannan aya da kake fada tabbas yace muna sane da ranar da ta sauka, kuma muna sane da gunda ayar ta sauka, yace ita wannan aya ta sauka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a, kuma ta yi dace da rana Arafa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a filin Arafa. Tuntuna Umar yana nuna masa ai mun fika fahimtar darajar wannan aya da matsayinta. Ayar ranar da ta sauka rana ce ta Juma'a, wanda ranar Juma'a idi ne na musulmi wanda yake maimaituwa a kowane sati, sannan kuma rana Arafa ita ma ranar idi ce. To dan haka kaga anan shi wannan ba Yahudi ta ƙarƙashin wannan aya ya fahimci fadla ta musulunci, cewa fadla ta musulunci abu ne wanda yake a bayyane, wanda in ka kalli wannan aya ta bangare kusan uku zaka gane fadla ta musulunci da darajar shi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Bangare na farko abinda ya shafi hakikanin shi wannan musulunci a wannan aya, mi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, Ubangiji ta'ala ya ce a yau na cika muku wannan addinin ku, wanda wannan yana tabbatar mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika addinin musulunci. Shi ko duk wani abu in aka ce cikakke to baya buƙatar ƙari, in dai aka ce abu kaza cikakke ne to baya buƙatar ƙari, kuma abu ne wanda hankali ya tabbatar da shi. Misali yanzu ka ɗauka yaro ƙarami wanda yake mai wayo, ka cika wata kwalba ko ka cika wani tasa da ruwa, sannan sai ka dauko ruwa a moda ka bashi ka ce je ka cika wancan abu, zaka ji amsar da zai baka, cha zai maka a cike ki. Kenan duk wani abu wanda yake cikakke to baya bukatar kare. Kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada lokacin da yake bayani game da wannan aya, yake cewa akbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina annahu akmala lahum al-iman. A wannan aya Ubangiji ta'ala yana ba manzansa da sauran mu'minai labarin cewa ya cika musu imani, ma'ana ya cika wannan addini. Dan haka sai yace fala ya hatajuna ila ziyadatin abada, har abada mu'minai ba za su buƙaci wani ƙari ba tunda Allah ya riga ya cika addini. Sai yace wa qada atammahu Allahu fala yunqisuhu abada, Allah ya cika wannan addini kuma har abada Allah ba zai rage shi ba. Wa qad radiyahu fala yaskhathuhu abada, kuma Allah ya yarda da wannan addini har abada Allah ba zai yi fushi da shi ba. Kaga wannan kenan ta bangaren shi hakikanin musulunci, yana daga cikin abin da ke nuna mana daraja ta musulunci, addini ne cikakke wanda Allah ne ya cika shi kuma ba zai tauye shi ba, dan haka kuma baya bukatar kari. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, yana cikin sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa babu wani abu wanda zai kusantar da ku da Ubangijinku face na bayyana muku tuntuni, babu wani abu wanda zai nisanta ku gabarin Ubangijinku, manzon Allah yace face na tsawatar da ku. To dan haka duk wani abu wanda zai kusantar da mu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani. Dan haka akan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa da wannan aya ya kafa hujja akan cewa kwata-kwata a musulunci babu wata bid'a mai kyau. Yace duk wanda ya rayi cewa a musulunci akwai wata kikkiawar bid'a, to kai tsaye yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne game da ha'inci, cewa ya koye wani abu daga cikin sakon da Allah ya turo shi da shi. Kamar yadda almajirinsa Ibn al-Majishun wato ya rawaito daga al-Imam Malik, wanda asarkin yana cikin al-Itisam na al-Imam Shafi'i, shine yake cewa naji al-Imam Malik na fada yana cewa man za'ama anna fil islam bid'atan hasana faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala لأن الله تعالى يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتي عليكم ورديت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك سيئتي فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك يتي دوان ديريتي وأمسلنتي أقوي وتكيكي وربداء تتبس ياريتي ومزان الله صلى الله عليه وسلم ya ha'inci manzancin da Ubangijinsa ya dura masa, ma'ana ya koye wani abu bai isar ba. Hujja al-Imam Malik yace domin Allah ya faɗa a cikin littafinsa al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addininku, wa atmamtu alaykum ni'mati, na cika ni'imata akan ku, wa raditu lakum al-islam dina, kuma na yaddan muku da musulunci a matsayin addini. Al-Imam Malik sai yake fada yace fa ma lam yakun yawma izin dinan, duk abinda bai zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakunu al-yawma dinan, yace ba yanda za a yi a yau ya zama addini dan wani ya kirkira ya zo da shi. To kaga dai musulunci cikakke ne, addini ne wanda baya bukatar kari, komai abinda muke bukata wanda zai kusantar da mu da Ubangijinmu tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. Sannan bangare na biyu a ƙarƙashin ita wannan aya, fadarsa da yace waraditu lakum al-islam dina, na yardan muku da musulunci a matsayin addini. Kaga wannan daraja ce da matsayi wato na musulmi, wanda wannan kuma ya hada dukkan mutane gaba daya, domin alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala tun ran da ya turo manzon shi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama da wannan addini to Allah ya yi alƙawarin babu wani addini da zai karɓa ga wani. Don haka wannan fadila ce ta dukkan musulmi tun daga wancan lokaci har zuwa kiyama. Duk wanda yake a matsayin musulmi yake, to wannan daraja ta hada da shi. Allah ya yarda mana da musulunci shine matsayin addini wanda za mu kusance shi da shi, ya karɓa kuma ya sa kauta mana da lada a gobar kiyama. Don haka ku duk abin da Allah ya yarda da shi, ya amince da shi, to bayan haka Allah ba zai yi fushi da shi ba. Don haka kenan a nan duk wanda ya karɓi musulunci gadangadan ya bi shi sau da ƙafa, to wannan shi ne yardadde abin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya samu wannan yarda da amincewa ta Allah a sababin addinin da Allah ya yarda da shi, wato da ya karba. Bangare na uku shi ne ta fuskar wato wanzuwar wannan addini, domin addini ne wanda yake wanzaje, wanda sai ya dangana da alkiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo a ƙarshen zamani. Amma in ya dawo ma da shari'ar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, da ita annabi Isa alaihi salam, wato zai ci gaba da hukunci. To da haka a takaice, shi musulunci ta hanyar masdarin shi wato alqur'ani da sunna, wato addini ne wanda yake cikakke, baya buƙatar ƙari. Kenan abinda Allah ya saukar mana a cikin alqur'ani da abinda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayyana mana a cikin sunnar shi, to wannan ya ishi bawa ya kusantar da shi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wannan aya a cikinta akwai raddi ga waɗanda suke aibanta musulunci, suke kushe shi, suke raye cewa ai shi wannan musulunci tsari ne wanda bai dace ba da mutanen zamani a yau, bai dace ba da mutanen da suke rayuwa a yau. Wai shi musulunci yayi daidai ne da mutanen jiya wanda musulunci ya sauka a cikin su, amma a yau an samu ci gaba, an samu wayewa, don haka musulunci bai yi daidai ba. Ya kamata masu wai dan dama dama ne za su ce ya kamata a dan yi masa kuskure, ma a gyara masa fuska. To kaga kasancewar wannan wato tabewa ne da halaka, saboda shi musuluncin nan Ubangijin da ya halice mu shine ya shar'anta mana shi, kuma shine yafi mu sanin maslahar da za ta gyara mu. Kuma shi musulunci addini ne wanda yake kamar yadda malamai suke fada, salihun li kulli zamanin wa makan, ya inganta ga kowane zamani da kowane wuri. Kamar yadda Hausawa suke fada, riga ce ba wuya, wanda duk wanda ya sanya ta za ta yi masa daidai. Yayi daidai da waɗanda suka rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka kuma shi yayi daidai da al'ummar da suke rayuwa a yau. Haka duk wanda zai zo gaba har zuwa kiyama ba abin da ya masa daidai illa musulunci. Sawa'an koma wani kabila kake, koma wani yare kake, koma wani launin fata, koma a ina kake rayuwa a doron ƙasa, to babu addinin da ya daidai da kai sama da musulunci. Don haka Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, na cika muku wannan addininku. Kenan ba maganar nan gaba wani ya zo ya ce zai ma musulunci kuskure, ma ya masa gyaran huska wai daidai, domin ya yi daidai da mutanen zamani. Wannan babu shi a musulunci. Allah ya cika shi. Sana a cikin ayar ya ce wa atmamtu ni'mati alaikum, na cika ni'imata a kanku. Wa atmamtu alaikum ni'imati, na cika ni'imata a kanku. Lafazin ni'imati mufradun mudaf ne, an gane ko huwa yufidul umum, ma'ana na cika ni'imomina a kanku. Wanda a nan ni'imar kala biyu ce, akwai ni'ima diniya, akwai ni'ima duniyawiya. Ni'ima wadda ta shafi ɓangaren addini, sannan akwai ni'ima wadda ta shafi lamarin duniya. Ni'ima wadda take diniya, idan ka ɗauki masdarin musulunci ko mu ce masadirgin shi shine dai alqur'ani da sunna, wanda alqur'ani da sunna a cikin su akwai bayani game da duk abin da bayi suke da bukata game da al'amarin addininsu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil muslimin, shi alqur'ani bayani ne ga dukkan komai duk abinda muke da bukata to zamu samu bayanin shi bayani mai gamsarwa a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga wani abu ya faru baka samu bayanin shi a cikin alqur'ani ko sunna to karka tuhumci kowa ka tuhumci hankalinka kai ne ka kasa ganowa amma inda za a koma gun masana duk wani abu da yake faruwa to akwai bayanin shi a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan babbar ni'ima ce wanda Allah ya mana wanda duk wani musulmi wato wanda yake menihin gaskiya to yana tafiya ne akan hanya wadda take babu karkata a cikin ta wanda komai abin da yake da bukata to zai same shi a cikin wannan littafi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ni'ima ta bangaren abin da ya shafi rayuwa Allah ya yi alkawarin duk wanda ya riko da wannan addini to zai kasance a cikin rayuwa wadda take daddada tun a nan duniya kafin makomarsa lahira Allah ya yi alkawarin duk wanda ya rungumi wannan musulunci to shi zai rayu a wannan duniya rayuwa wadda take daddada a cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da nutsuwa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa mana amina salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya aikata aiki na gari namiji ko mace halin yana mai imani da Ubangijinsa Ubangiji ta'ala yace mun yi alƙawarin zamu rayar da shi rayuwa wadda take daddada rayuwa daddada ba yawan dukiya bane da yawan kayan jin daɗi na rayuwar duniya ba su bane samun nutsuwa da kwanciyar hankali da hutun zuciya da jin dandano wanda yake na ibada wannan shine kwanciyar hankali mutum nawa ya tara dukiya amma ba shi da kwanciyar hankali ba shi da nutsuwa bacci bai isa ba yayi sai ya haɗu wasu kwayoyi abun duniyar an tara masa komai ya tara amma babu nutsuwa babu kwanciyar hankali babu jin daɗi cikin bala'i da musiba yake mutum nawa babu daidai da dala ɗaya a aljihun shi amma inda zaka bincika zuciyar shi yanda yake da nutsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki tamkarka ce duniya gaba ɗaya ta shi ce to dan haka alƙawari ne na Allah duk wanda ya rungumi wannan addini ya bi shi sau da kafa to Allah ya yi alƙawarin rayar da shi rayuwa wadda take daddada dan haka wani daga cikin magabata yake faɗa yake cewa lauya alamul muluku wa abna'uhum ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisyu inda a ce sarakuna da ƴaƴansu ma'ana masu mulki da ƴaƴansu sun san irin abin da muke cikin shi na jin daɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali yace wallahi da sun ringa saranmu da takobi dan su karbe mana to dan haka wannan yana nuna mana wato wannan ni'ima ce wadda Allah ya yi ta gawa amma ga waɗanda suka karbi wannan musulunci wannan daraja ce ta waɗanda suka karbi musulunci shine Allah yace wa atamamtu ni'mati wa atamamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata akan ku sannan sai yace wa raditu lakum alislam dina kuma na yarda muku da wannan musulunci wato a matsayin addini wanda za ku kusance ni da shi kuma ku dace da aljanna a gobe kiyama dan haka dai wannan yana nuna mana daraja ta musulunci da waɗanda suke mabiyansa musulunci shine addinin da Allah ya yarda da shi duk wani addini Allah ba zai karba ba a ranar kiyama kamar yadda ya faɗa wa man yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci to ba za a karba masa a lahira kuma yana daga cikin tabbaku wanda makomar su ita ce wuta dan haka kuma musulmi su ne bayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su ya amince musu a sababin karbar musulunci da suka yi to shine dai a takaice kenan malam ya zo mana da wannan aya wanda duk a ayoyin da suke bayani game da fadala ta musulunci wannan aya sai ka sanya ta a layin farko addini ne wanda Allah ya cika shi kuma ya cika ni'imarsa akan mabiyan shi musulunci sannan kuma ya yarda da musuluncin a matsayin addini shi kadai ne addini yardaddi a gun Allah subhanahu wata'ala sannan malam ya zo da aya ta biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Yunus. Kuli ya ayyuhan nasu, Ubangiji ta'ala ya ce kuli ya ayyuhan nasu, ka ce ya ku mutane, in kuntum fi shakkin min dini, in har kun kasance a cikin kokonto game da wannan addini nawa da na zo muku da shi. An gane ko? In kuntum fi shakkin min dini, in har kun kasance a cikin kokonto game da wannan addini nawa. Wani addini ne? Shi ne kadaita Allah a cikin ibada, kadaita Allah da bauta, addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Shi ne Ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa ya faɗa ga jama'a, in kuntum fi shakkin min dini, in har kun kasance cikin kokonto game da wannan addini nawa, kuna ganin cewa ba Allah bane ya turo ni da shi, ni ne na kirkire shi, na fito na ce muku Allah ya aiko ni da shi. Yace to fala a'budu allazina ta'buduna min dunillahi, kusanta cewa ni fa bazan bauta ma wato waɗanda kuke bauta ma kuma bayan Allah, ma'ana abinda kuke bauta ma na gumaka, to ni fa bazan bauta musu ba. Walakin a'budu allaha allazi yatawaffakum, kusanta cewa kadai Ubangijin da ke karbar rayuwarku shi kadai ne zan ci gaba da bauta masa. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, kuma an umarce ni cewa in kasance daga cikin masu imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana cikin suratu Yunus, malam ya zo da ita domin ya bayyana mana fadala ta musulunci, wanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne Allah yake masa umarnin cewa ya bayyana mu mushrikai, cewa in har suna cikin kokonto game da wannan addini, wannan musulunci, to su san da cewa fa ni fa bazan bauta ma abinda suke bauta ma koma bayan Allah, su san da cewa kadai ni Ubangijin da yake karbar rayuwarku shi kadai ne zan ci gaba da bauta ma, kuma an umarce ni cewa na kasance daga cikin mu'minai, wanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafa musu hujja da tauhidin rububiyya, cewa walakin a'budu allaha allazi yatawaffakum, kusanta cewa Ubangijin da ke karbar rayuwarku shi kadai ne wato zan ci gaba da bauta ma, wanda kasancewar duk wanda baya da mallakar janyo amfani ko ije tsanani ko yaye shi ko kashewa ko rayawa ko azurtawa ko talautawa, to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu na ibada. Ibada haƙƙi ne na Ubangijin da komai a hannunsa yake, shi yake janyo amfani ga bawa, shi yake ije masa tsanani, shi yake yaye masa, shi yake rayasuwa, shi yake kashewa, shi yake azurtawa, shi yake talautawa. Don haka duk wanda baya aikata ɗaya daga cikin haka, to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Don haka can cikin suratul Rum Ubangiji ta'ala yake faɗa, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalika min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Don haka malam ya zo da wannan aya domin ya bayyana mana fadala ta musulunci ta bangare guda biyu, ko mu ce bangare kusan guda uku. Bangare na farko ta bangaren haƙiƙanin musulunci, menene haƙiƙanin wannan musulunci wanda Allah ya aiko manzansa da shi, shine tauhidi, kamar yadda duk annabawan Allah gaba ɗayansu da tauhidi suka zo kadaita Allah a cikin ibada, a inda kawai suke samun sabani bangaren abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a, bangaren hukunce-hukuncen shari'a. To kaga menene haƙiƙanin musulunci? Haƙiƙanin musulunci shine tauhidi, ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, duk wani abu wanda yake na shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka raba hanya da shi. Don haka ita wannan aya ta kunshi ma'anar kalima ta la ilaha illallah, wanda kalima ta la ilaha illallah iya abinda ta kunsa shine annafi wal isbat, korewa da tabbatarwa. Da kace la ilaha, kace babu wani abun bauta musa cancanta da gaskiya, ma'ana duk wani da ake bauta masa a sama ko a ƙasa gaba ɗaya ka kure ka ce baka yarda da shi ba. Kace illallahu, kace sai dai Allah mahaliccin kowa da komai, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Kaga anan ka tabbatar da ibada gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala.
to idan ka kalli wannan aya ita ma ta kunshi annabi wal isbat kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini me ya fada sai ce fala a abudul ladina ta'buduna min dunillahi ni fa bazan bauta ma wadanda kuke bauta ma kuma bayan Allah kaga nan tamkar ka ce la ilaha sai ce walakin a abudullahi allazi yatawaffakum ku san da cewa kadai Allah wanda yake karban rayukan ku in ajalin ku ya kai shi kadai ne zan ci gaba da bauta ma kaga anan daidai yake da illallah to wannan yana nuna mana hakikanin musulunci shine kadai ta Allah a cikin ibada wanda wannan kuma yana nuna mana fadala ta musulunci dukkan manzannin da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su da tauhidi suka zo kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut haka kuma ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ubangiji ta'ala yace gabaninka ba muturo da wani manzo daga cikin manzannina face manzon sai mun yo masa wahayi cewa yadda al'amarin yake la ilaha illa ana ubangiji ta'ala yace babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face ni sai yace fa abuduni ku kadaita ni a cikin ibada kar ku sanya min kishiya sannan kuma wannan aya tana nuna mana fadala ta musulunci ta fuskar gamewar shi cewa addini ne wanda yake kamar yadda a Hausa ake fada ruwan dare ga duniya addini ne wanda Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi izuwa dukkan duniya gaba ɗaya har izuwa kiyama tunda anan me ya fada cewa kuliya ayyuhan nasu ci ya ku mutane kaga anan ba wasu mutane ke bantattu ba ake ni a ana kiran dukkan mutane gaba ɗaya duk duniya gaba ɗaya har izuwa kiyama dan haka sabani ga annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne annabi Allah yana turo shi zuwa jama'ar sa kawai to amma da Allah ya turo manzon Allah da wannan addini sai ya zamanto addini ne wanda yake ruwan dare ga duniya kenan zuwa dukkan duniya gaba daya larabawa da waɗanda suke ba laraba ba da waɗanda suke farar fata da bakar fata maza da mata da na kusa da na nesa koma wane ne to bashi da wani manzo face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da wani addini wanda zai kusanci ubangiji da shi wato bayan musulunci dan haka wannan yana nuna mana fadala ta musulunci addini ne wanda yake gamamme sako ne wanda yake ya gama duniya gaba ɗaya har zuwa kiyama dan haka wannan alqur'ani da Allah ya saukar ma manzo sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya saukar da shi ga waɗanda suke lokacin da waɗanda za su biyo baya har zuwa kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li unzirakum bihi wa man balag ce da su an yi mun wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku da wannan alqur'ani kuma na galgadi man balaga duk wanda alqur'anin wannan zai cin masa kenan har zuwa kiyama kuma haka can ubangiji ta'ala ya faɗa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ash-shahid wa akharina minhum Allah ya turo manzon Allah da wannan addini domin ya tsarkake wasu jama'a na daban lamma yalhaqu bihim wanda basu tara zamani da wanda alqur'ani ya sauka a cikin su suwane ne kenan dukkan waɗanda za su biyo baya har zuwa kiyama sannan bangare na uku bangaren abin da ya shafi kenan su mabiya wannan addini wanda duk waɗanda suke mabiya wannan addini ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su game da duk wani abu wanda yake na kokonto da duk wani abu wanda yake na shubha kamar yadda anan indai hakika mutun ya rungumi musulunci to ba maganar wani kokonto game da shi kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani kokonto daidai da misika da zarra game da gaskiyar wannan addini da Allah ya turo shi da shi dan haka yace kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini in har kun kasance cikin kokonto game da wannan addini nawa kaga wannan yana nuna mana daraja ta mabiyan wannan addini ba su da wani kokonto game da wannan addini, sun tabbata sako ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya turo manzansa wato da shi. To shi ne a takaice malam ya zo mana da wannan aya kenan domin ya bayyana mana fadala ta musulunci kenan ta bangaren hakikanin shi. Hakikanin shi shine tauhidi, sannan kuma ta bangare na biyu shine gamewar shi. Addini ne wanda yake ya game duniya gaba daya, da wanda yake balarabe da wanda ba balarabe ba, kowa kake. To musulunci shine addinin ka wanda Allah ya shar'anta maka. Sannan kuma ta fuskar masu shi mabiyan shi ba su da wani kokonto game da wannan addini kamar yadda su mushrikai suke kokonto game da wannan addini. Sannan aya ta uku shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul hadid, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmati. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai, ittaqullaha, ku tsara dokokin ubangijinku, ma'ana ya ku waɗanda kuka gaskata ubangijinku, kuka gaskata manzanninsa, ittaqullaha, ku tsara dokokin ubangijinku, abinda ya shar'anta muku nan yi ku kwatanta, abinda ya hane ku ku hanu, wa aminu bi rasulihi, wato ku yi imani da manzansa, yu'tikum kiflayni min rahmati, ubangijinku zai ba ku rabu biyu min rahmatihi game da jin kansa. Abu na farko kenan. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, kuma zai sanya muku wani haske wanda za ku ringa tafiya da shi, ku ringa gane abin da ke gabanku. Wa yaghfir lakum, abu na uku kuma ubangijinku yayi alkawarin zai gafarta muku. Wallahu ghafurur rahim, ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma mashikai ne game da bayinsa mu'minai. Wannan aya malaman tafsir suna da maganganu guda biyu, cewa ana magana ne da mu'minan ahadul kitabi. In aka ce ahadul kitabi sune yahudawa da ƴan mushin, sune Allah yake kira anan. A faɗa ta farko kenan, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha, ya ku mu'minai kenan waɗanda kuka yi imani da wasu manzannin da suka gabata, ku tsara dokokin ubangijinku, sai ce wa aminu bi rasulihi, ku yi imani da manzansa. Kenan wani manzo ake nihi? Shine cikamakin manzanni, ƙarshen manzanni Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Kenan wannan faɗa ta farko cewa su ne. Kenan in sun yi imani da wannan manzo kamar yadda suka yi imani da manzon da ya gabace shi, to Allah ya yi alkawarin zai ba su wato lada kaso biyu, kamar yadda wato za mu ga hadisi wanda malam ya zo da shi wanda yake tabbatar mana da haka, ko kuma kamar yadda wato Allah ya bayyana tun a cikin suratul qasas, alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadrauna bilhasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ubangiji ta'ala yake cewa alladhina atainahumul kitaba min qablihi, wadanda muka ba su littafi gabanin wannan alqur'ani, sune ahlul kitab, yahudawa da ƴan musha. Ubangiji ta'ala ya ce hum bihi yu'minu, wato suna imani da wannan littafi. Kenan mu'minansu daga cikinsu sun yi imani da wannan littafi, irin su Abdullahi ibn Salam da sauransu. Sai ya ce wa idza yutla alaihim, in an karanta musu wannan alqur'ani, qalu amanna bihi, sai su ce mun yi imani da wannan littafi, cewa sako ne Allah ya turo ka da shi. Innahu alhaqqu min rabbina, lalle wannan alqur'ani gaskiya ce kasantacciya daga gun ubangijinmu. Inna kunna min qablihi muslimin, lalle mu gabanin saukar wannan alqur'ani mun kasance masu meka wuya da ji da bi ga ubangijinmu, cewa duk abin da ya shar'anta mana za mu bi. Ubangiji ta'ala ya ce ulaika yu'tawna ajrahum marratayn, waɗannan su ne waɗanda ake ba su ladan su linki biyu, bima sabaru, a sababin haƙurin da suka ɗauka. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'a, kuma sune suke ije duk wani mummunan aiki da kyakkyawa. Bugu da ƙari, ubangiji ta'ala ya ce daga cikin abin da muka azurta su suna ciyarwa. wasu daga cikin malamai suka ce mu'minan ahlul kitabi ake ne waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari da Muslim, riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada mutane uku. Manzon Allah ya ce a ranar kiyama yu'tauna ajrahum marrataini, za a ba su ladan su linki biyu, a ba su kuma alinka musu. Farko manzon Allah ya ce rajulun min ahlil kitabi, mutum daga cikin mazawwa littafi Yahudawa da Nasarawa, amana bi nabiyihi, wanda yayi imani da annabinsa, wa adraka annabiyya sallallahu alaihi wasallam, sannan ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi, yayi imani da shi, wattaba'ahu, ya bi shi, wa saddaqahu, ya gaskata shi. Manzon Allah yace falahu ajran, wannan mutumin yana da ladalin kibiyu, wanda yayi imani. Kamar misali daga cikin mutanen annabi Musa, yayi imani da annabi Musa kuma Allah ya sa ya tarda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Yahudawa kenan, kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka gaskata shi, suka bi shi, to wannan suna da ladalin kibiyu irin su Abdullahi ibn Salam da sauransu, ko kuma daga cikin ƴan musha. Sannan na biyu sai ya ce wa abdun mamluk, da bawa wanda yake haƙiƙanin bawa wanda ake mallakarsa, adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidihi, ya bada haƙƙin Allah, ya bada haƙƙin mai gidansa. Manzon Allah ya ce falahu ajran, shi ma wannan bawa yana da ladalin kibiyu a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku manzon Allah ya ce mutumin da yake da baiwa, ya ciyar da baiwar, ya kyautata ciyar da ita, sannan ya ladabtar da ita, ya kyautata ladabtar da ita, thumma a'taqaha wa tazawwajaha, sannan ya yantar da ita, ya aure ta. Manzon Allah ya ce falahu ajran, wannan shi ma yana da ladalin kibiyu a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan kenan a fada ta farko, Ubangiji ta'ala yana kiran mu'minai na ahlul kitabi cewa su yi imani da manzon shi wanda ya turo, shine kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan duk wanda lokacin shi ya tarra lokacinsa, dole ya yi imani da shi. A fada ta biyu cewa mu'minan da ake nihi a wannan aya, ana nihi mu'minai na wannan al'umma, sune Ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai, ku ji tsoron Allah, ma'ana ku tsare dokokinsa, wa aminu bi rasulihi, ku jaddada imanin ku da manzansa. Domin sai yace yu'tikum kiflaini min rahmatihi, ubangijin ku yayi alƙawalin ba ku rabo biyu, wato daga cikin jin kansa. Kamar yadda akwai hadisi na Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda, hadisin da zai zo nan gaba, to shine anan aka ce mu'minan wannan al'umma ake bayani da su, kuma kamar yadda da yawa daga cikin malamai haka suka tabbatar cewa mu'minan wannan al'umma ake, duk da cewa ayar tana daukan kowace fuska, mu'minan ahlul kitabi kuma tana daukan mu'minan wannan al'umma, kamar yadda wannan hadisi da malam ya zo da shi, hadisin Abdullahi dan Umar, shine yace wa fi sahihi, ya zo a cikin sahihul Bukhari daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa masalukum, wato misalin ku kuma biyana mu'minan wannan al'umma, wa masalu ahlil kitabaini, da misalin mazawwa littafi guda biyu, sune Yahudawa da ƴan musha. Manzon Allah yace misalin ku da su kamasali rajuli nista ajara ujara, kamar misalin wani mutum ne wanda ya dauki leburori aiki, na cewa su yi aiki ya biya su. Wane ne wanda ya dauki waɗannan ma'aikata aiki? Shine Ubangiji mai girma da daukaka. Misali ne manzon Allah yake sanya mana domin mu gane, kamar yadda Allah yake buga mana irin waɗannan misalai a cikin Alkur'ani. Shine yace misalin ku da misalin mazawwa littafi Yahudawa da ƴan musha, kamasali rajulin, manzon Allah yace kamar misalin wani mutum ne, ista ajara ujara'a, wato ya dauki hayar wato leburori. Lafazin ujara jam'i ne na ajir, in aka ce ajir shine wato lebura kenan. Shine yace faqala, sai shi wanda ya dauke su aikin sai ya ce manya amaluli min gudwatin ila nisfin nahari ala qira wan shin a cikin ku wa zai yarda ya amince zai mun aiki tun farar safiya har izuwa rabin yini akan qira guda qira wani yanki ne wanda yake na azurfa kenan wani gulgudu ne na azurfa kenan wanda kan zinare muke ne an gane ko wani yanki ne na zinare ma'ana wanda in an auna akan suke ne ake iya cewa kaman gulgudan kaza yake kamar ne misali anan ka dau ma'aikata aiki ka ce da su wane ne zai mun aiki tun farar safiya zuwa wato rabin yini shine azhar kenan lokacin da rana ta gushe akan jika jika shine manzon Allah yace fa amilatil yahud yahudawa suka yarda suka karbi wannan aiki suka yi tun farar safiya har zuwa rabin yini shine azhar thumma qala sannan shi mutumin sai ya koma fada kenan su waɗannan sun gama aiki sannan sai ya ce manya amalu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qira yace wane ne zai mun aiki wato daga rabin yini kenan tun daga azhar ila salatil asr zuwa sallah ta asr ala qira wato shi ma akan wato qiradi daya ma'ana yanki ne na zinare akan cewa shi ma za a bashi jika guda shi kuma daga azhar zuwa da asr kenan anan in ka dauka misali shi rabin yini in ka dauka tun daga farar safiya ka dauka daga karfin 8 zuwa 12 awa nawa za a samu awa 4 an gane ko awa 4 ne za a samu cika ku saboda daman galibi a musamman ma a irin wannan lokaci na sanyi rana kusan 12 da minti 10 azhar ta shiga lokacin azhar yayi rabin yini ya shiga sanayin ka dauka kuma daga azhar zuwa la'asar akalla kuma awa 4 zaka samu su kuma kenan waɗanda aka dauka su kuma daga rabin yini zuwa sallah ta la'asar su ma misali za a ba su jika guda shine sai yace fa amilatin nasara wato nasarawa suka karbi wannan aiki suka yi thumma qala sannan kuma shi mai gidan sai ya fada yace manya amalu min salatil asr ila an tajiba shamsu ala qiratain wane ne zai mun aiki tun daga sallah ta asr zuwa faduwar rana shi kuma zan bashi qirati biyu ma'ana za a bashi jika biyu shi kuma daga la'asar zuwa fadawar rana za a bashi jika biyu idan ka dauki la'asar a yanzu duka kwata-kwata tsakanin wannan magariba fadawar rana tsakaninta da la'asar awa 2 ne in ma kasancewar a zamanin rani kwata-kwata awa 3 ne yanayin wannan magariba ba ta wuce karfe 7 in ka dauka a yanayin rani daga karfe 4 zuwa magariba awa 3 ce a irin yanzu awa 2 ne akwai lokacin da bai ya kaiwa awa 2 ma to aka ce wa zai yi aiki daga la'asar zuwa faduwar rana shi kuma akan qiradi biyu kenan misali za a bashi jika biyu manzon Allah sai ya ce fa antum hum kuku ne aka ma'aikatan wanda aka dauka daga bayan la'asar kenan zuwa faduwar rana fa ghadibatil yahud wan nasara yahudawa da ƴan mushin sai suka fusata suka yi fushi suka nuna ai ba a yi musu daidai ba suka ce waqalu suka ce malana aksara amala me yasa muka fi kowa yawan aiki wa aqalla ajira kuma muka fi karanci a wajen lada aikin awa 4 fa muka yi tun karfe 8 misali zuwa 12 su ko tun 12 zuwa karfe 4 kowa aikin awa 4 yayi yaya muka fi yawan aiki kuma muka fi karancin lada kala sai ubangiji ta'ala sai shi mai gidan yace hanna qastukum min haqqikum shay'an wai shin na tauye muku wani abu daga cikin haƙƙinku yarjejeniya fa muka yi za ku iya mun aiki daga safiya zuwa tsakiyar yini kuka yarda kuka amince kuka karba kuma kuka yarda daga wannan gushewar rana zuwa la'asar kuka yarda kuka amince shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce hal naqastukum min haqqikum shay'a, shin wai na tauye muku wani abu daga cikin haƙƙinku? Daman jika-jika muka yi da ku. Alula suka ce a'a. Ala sai Ubangiji Ta'ala ya ce zalika fadli utihi man asha, wannan kyauta ta ce, fadla ta ce, wanda nake bada ta ga wanda na so daga cikin bayina. To kaga anan wannan hadisi malam ya zo da shi domin yana mana tafsirin ita waccan aya, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Mu waɗannan al'umma mu ne fiyayyu a cikin dukkan al'ummun, fifici duk al'ummun da suka gabace mu. Ta ina muka samu wannan daraja? Ta hanyar wannan musulunci da muka karba. Gashi kasancewar mun fi Yahudawa da ƴan mushankarancin aiki, amma mun fi su lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala, lada linki biyu. Gaya su a jika-jika suka yi misali, mu kuma aikin da muka yi lokacin bai kai nasu ba, kuma aka ba mu jika biyu. Kuma a ƙarƙashin ita ayar alƙawali uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayansa. Abu na farko shine lada linki biyu. Yuti kun kiflayni min rahmatihi, zai ba ku rabo wato yanki biyu wanda yake na lada. Sannan kuma abu na biyu sai ce wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, zai sanya muku wani haske wanda wato za ku ringa tafiya da shi. Kenan, dan haka haske ne wanda Allah yake sakawa a cikin mumini, wanda ta hanyar wannan haske yake iya bambanta gaskiya da ƙarya, da halak da haram, duk wani abu wanda yake baya rikita ga mumini. Matukar wato ya karbi wannan musulunci kuma ya fahimce shi, duk wani abu wanda zai tinkaro shi wanda yake ba gaskiya ba, Ubangiji Ta'ala zai ganar da shi. Shine yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim. Shine anan yace wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Abu na uku sai yace wa yaghfir lakum, Ubangijinku zai gafarta muku. Kaga anan yana daga cikin abin da ke nuna mana fadla ta musulunci. Musulunci sababi ne wanda yake na samun gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda wani ya zo ya musulunta a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ringa tuna wasu laifuka, wasu ayyuka da ya yi mara kyau a baya, sai yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sai yake faɗa masa cewa ai musulunci yana shafe duk abin da ya gabace shi na laifi. Kamar yadda Allah ya faɗa kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, ka faɗa ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, in har sun tuba sun daina kafirci, to za a gafarta musu duk abin da ya gabata na laifukansu. To shi anan Ubangiji Ta'ala ya ce wa yaghfir lakum, kuma zai gafarta muku zunubanku. Sai ya ce wallahu ghafurur rahim, Ubangiji Ta'ala mai matukar gafara ne ga bayinsa. Bugu da ƙari, wannan hadisi kuma yana nuna mana in za ka ɗauki ma'aikaci aiki, ya kamata ku dandance tun a farko ka gaya masa iya abin da yake haƙƙin shi, don kar a je sai ya gama aiki kuma a yi ta jayayya. Allahumma sai dai in ka san daman ga iya abin da ake biyan shi ma'aikacin, kowa ya sani aiki kaza ga iya ladan da ake biya, ko kuma kai kana da nihin ka bashi sama da abin da ya cancanta a bashi, to wannan ba matsala bane idan baka gaya mishi ba a farko. Na insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.